gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkanmu da juma'a daga birnin Washington gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari tare da ni Daula Salim.
Ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi da kananan sana'o'i inda yau ma 28 ga watan Janairu shekarar ta 2018
ko yau ba ki shayi bane ba kin san ki da shan coffee ki ne ba shan coffee ba ta ko ga watan Janairu
coffee din ne ba ta ishe ne ba gaskiya
gaskiya ta ba ta a koma a ƙara sha
haka ne Daula
to haka ne Hadiza yau muna tafi da tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta yi da Fadila wata matashiya da ta bude wata kungiya mai zaman kanta domin taimakawa yara sannan a fagen mu na nishadi mun samu bakoncin wani mawaki
yanzu bari mu ji daga tattaunawar Baraka Bashir da Fadila Nuruddin Muhammad shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Teens Development Initiative
a shirin mu na mata yau bakoncin ga muka samu
to sunana Fadila Nuruddin Muhammad
malama Fadila a famu labari amma ta kaice
to nayi karatu na primary school a Lufaloi primary school to daga nan sai na je Kano Bright Star inda na karasa secondary school dina na gama a shekara ta 2011 to daga nan ne na rubuta jam na samu admission na shiga BUK Bayero University kenan inda na samu damar karanta aikin jarida BSC Mass Communication
kenan. Dama aikin jarida kika so ki
karanta? Gaskiya dama saboda ni art student ce kuma sai na samu da ikon Allah na karanta. To bayan na kammala shine nazo na fara aiki a wata gidan radio daga nan kuma sai na koma karatu na tun har yanzu dai ban kammala ba. To ina yin PG a special education kenan bangaren
masu da kike so ne abinda kika samu ne yau.
To zan iya cewa to alhamdulillah gaskiya abinda na samu ne da zaki ga kaman na canja sheka daga mass comm na kuma special education bangaren masu larura kenan masu larura ta musamman
aka canja sheka
to yawanci ina ganin kaman society din mu bata acknowledge din su bata dan ba su gudunmuwa da ya kamata irin ba ma a lura da cewa suna da bukata daga kuma ya kamata involving din su a cikin society so shine nake ganin kaman misali in na karanta ni ma zan iya kawo musu wani ci gaba da na musamman wanda ba a kawo musu ba insha Allah
to da kika gama secondary school kika yi jam kin samu damar gurbin karatu a take ne ko kin dan bata lokaci shekaru
eh gaskiya na samu ne idan immediately na samu na shiga ban yi wasting wani time ba kwarai sau daya da nayi na
ta kin ce ke abinda yasa kike post graduate a masu bukata ta musamman saboda ke kawo wani canji ko rashin kula da su shi an kawo haka
to ai yanzu ina cikin karatu ne ban kammala ba ina final exams ina sai kuma Allah ya sa aka tafi wannan strike din duwan
yajin
aiki
to yanzu me yake yi
to yanzu bana gaskiya ni bana son zama haka ina da foundation ta yara masu tasowa Teens Development Initiative wanda ita ma tana duba al'amuran da ya shafi yara masu tasowa in shekarun 13 zuwa 19 to daga nan muna fuffuta da su mu je gidan marayu mu je gidan prison gidan yari kenan da kuma su gidan yara kangararru remand home kenan to goshin da zamu je sai muke ta tunanin ta ya zamu yi mu ce taimakawa mata. Muna taimaka musu ne da abubuwan da ba a rasa ba, da kaya, da sabulun wanka, da sabulun wanki. Ana fadakarwa dan a yayin ziyara zaki ga za a ce maka ka dan tashi ka dawo hankali waɗanda ka kawo wa ziyara. To kana tashi kai amfani da kalamai masu jan hankali wanda za su ji dadin zuwan ku.
Shi kalamai misali wani iri ake musu na idan sun taso ga yanda za su kula da jikin su ko kuma menene.
Suna yara kenan wanda muka zo da su, yawanci zamu nuna musu ne. To kun ga idan kuka gujewa abubuwan da kullun ake tsoratar da ku cewa kar ku yi, ba za ku fada cikin yanayin da waɗannan suka fada ba. Misali ko shaye-shayen na zaki ga waɗanda muka tarar da su, zaki ga ko sun yi shaye-shayen ne, sun bugu, sun je sun yi aikin daba din nan da bai kamata ba, ko kuma sun yi rape, sun yi fyaɗe kenan, ko kuma sun shiga dai sun yi fada da ƴan uwansu har ya kawo su wannan gurin. To irin wannan ne muke kai su dan su ma su ga kamar akwai wannan responsibility da ake expecting from them. Su yara idan sun taso, su ma idan sun tashi nan gaba za su zama so responsible da za su avoid, za su zama mutanen kwarai da za su guje wa fadawa cikin wannan mummunan aiki insha Allah.
Allah ma fadila. Na ga wannan part ko kunzugu mata. Shi wannan kunzugu kuma naga ba irin wanda muka saba gani bane. Kaman din kashi akai.
Kwarai. To kin ga kamar farko da na fara kuma na canja. To da zamu kai wa waɗannan prisoners din part, to sai muka yi tunanin da kunzugu da zamu kai musu, sai muka yi tunanin da mu kawo musu wanda yau in mun ba su gobe babu mai ba su, me zai hana mu kawo musu wanda za su dade suna amfani da shi. To sai na fara research, na fara bincike, na inda na samu cewa a kasashen ƙetare inda aka samu ci gaba, mata da yawa sun bar amfani da waɗannan disposable din wanda idan kai amfani da shi za ki yar, saboda harsh chemicals din da ake coming chemical sinadarai waɗanda za su iya illata jiki ko kuma suke kawo ƙaiƙayi ko kuma cira da mata suke fama da shi. To mata da yawa suka koma amfani da wannan cloth ne, cloth pad, wato yanki ne ake samu mai laushi wanda yake dauke da auduga a jikinsa, 100% cotton ne. To ake dinka shi kuma a samar da waterproof layer a samar da wani mataki wanda ba zai bari leda wanda ba zai bari ya bullo ba, shi mace idan tana jinin al'ada kina. To sai ki amfani da shi, kuma yafi is more hygienic, yafi tema zai fi lafiya a jikin ita kanta mace, yafi lafiya saboda babu wani sinadari da ke dauke da shi, sannan kuma zai taimaka wa mace ta iya rage mata wannan ciwon ciki da mace take fama da shi.
Sannan kuma kin yi bincike ne cewa wancan da ake amfani da shi yakan sa ciwon ciki da yamace?
Ba wai yana sawa ba, amma kuma ita mace a kullun idan tana fama da wani larura ko ciwo tana son ta samu abin da zai dan rage mata, koda ba bai dauke mata gabaki daya ba zai rage mata. So shi wancan wanda zai dan baka wani discomfort ko kuma uncomfort idan kana afu zai takura ka. Shi kuma wannan saboda cewa an yi amfani ne da auduga sosai wanda babu sinadari mai illatawa a tattare da shi, to yana sawa mace ta ji dadin amfani da shi, ta zama very comfortable in it, kuma zai taimaka wa ecosystem dinmu, kenan zai taimaka wa environment,
zai taimaka wa matsalolin da ake ta samu na muhalli,
zai taimaka wa matsalolin muhalli kwarai, saboda ba leda bane, dan shi wancan na ledan da nayi research da yin bincike yana yin shekaru da dama kafin ya yi kafin ya narke, dan ana cewa yana iya shekara 600 ko 800 ma. To wannan kuwa da nayi bincike, Turawa suna yin amfani da shi har wajen tsawon wata guda ko kuma shekaru 5 ko fiye ma, saboda kullun in mace ta yi amfani da shi za ta wanke shi ne ta shanya shi, to sai ta kuma yi amfani da shi. To kin ga wannan kenan zai ma taimaka mata wajen saving kuɗi, wajen taimakawa tattalin arzikinta. Kin ga da kullun duk wata ki rinka bannatar da kuɗi kina siyan wancan, kuma a ƙarshe ya ƙare a bola ko kuma magudanar ruwan mu. Kin ga gwara ki amfani da wannan na auduga sai ki wanke shi,
kin ƙasa zai narke da wuri.
To kin ga shi wannan ma ba za ma ki yar ba, zaki ajiye shi ne shekara da shekaru ki ta amfani da shi.
Shekaru nawa wannan misali idan mace ta amfani da shi har sai bayan shekara nawa ne ya kamata ko watanni nawa ya kamata ta canza?
To kin ga misali dama ya kamata kin ga wannan guda ɗaya ce, ya kamata ta ajiye kamar akalla guda uku ko biyu, wanda a rana zaki canje kamar misali guda biyu ko uku. To zaki iya amfani da shi tsawon shi shekara biyar a yanda shi bincike na ya fara zai iya canjawa musamman ma mu da muke da rana wadda take da karfi tana yawan gurbana lalata abubuwa to kin ga mu na mu zamu iya cewa zai iya yin shekaru biyu ma ko fiye in dai an kula da shi in dai kin wanke shi yanda ya kamata kuma baki amfani da ruwan zafi ba saboda ruwan zafi wata rana yana lalata abubuwa ko kuma ya lalata yanda dai shi material tunda dai wannan yanki ne zai iya lalata shi to sai mace ta rinka kula da yanda zata wanke shi kuma da yanda zata rinka ajiye shi
to wannan abu kina da tunda kin fito da wannan dabara zaki fara yin sa ne ki fito da shi kasuwa
kwarai yanzu ma na fara nisa a wannan a samar da wannan abu saboda yanzu na kai shi wajen kungiyar masu kula da
hakkin mallaka
hakkin dan adam zan ce ko kuma mallaka hakkin mallaka wanda za su yi research din za su yi binciken su su ga idan ya dace a fito da shi kasuwa inda ma yanzu mun yi nisa gaskiya a wannan
to madalla bari mu garza ya fage mu na nishadi domin yin nishadi da bimari
tashirin mu na nishadi ba kwancin wa muka samu yau
ya sunana Sharif Faruk Sharif Faruk mun fi sani na da Twinkle now
to marubuci ne ko mawaki ne
duka biyu ina rubutawa kuma ina yin waka
kana yin waka
eh in kika ce rubuta miki zan rubuta miki dan sai
to da wani aka fara rubutun ne ko waka
duka na fara da rubutu da na fara da waka amma at the same time bai dauke ni time ba na yin rubutun shi ma
kamar shekara nawa
kariya dadi ya da ina yaro
tun kana yaro kana kace kana yaro kamar shekara nawa
eh zan ce kamar shekara biyar
da ka fara
na'am
to yanzu kuma ka fara rerawa kenan
na'am sosai ina ma da single wanda ake kira Amina
Amina
na'am
budurwa akai wa
eh budurwa ce
ya kake waje mu da kake jiya
budurwa ce
kana kunya ne ko kana
ai na budurwa
ne rera muna waje
Amina je ki ga yawa mama da baba ki ce fa kina so na I tell them say now you be my woman I mean I tell them that you know me oh them they call me mumu because of you
BMA entertainment
I love you Twinkle I love Twinkle songs that guy is hot okay girls I got Twinkle new single now because of you Amina for me bounce
Yeah, your baby twinkle. Na 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 na. Ubansu, Amina take care of my mother, Baba take care of my children. Yeah, see, I tell them say now you be my woman. Amina tell them that you know me. Oh Lord, them they call me mumu because of you. Them they call me woman rapper because of you. They say a woman go kill me, oh Lord, because of you. If love is crime, I'm ready to go to jail because of you. Not because of you. Not because of you. Oh Lord, oh my God, not because of you. Not because of you. Not because of you. 30 billion dollars, my African queen. Take the world,
DMA.
Oh, yeah. Big brother, win my heart based on logistics. She say, no go walk.
Why, baby?
No go walk. Oh, love. Oh, they pull. Tell me something we're going to see to you. Baby, you. I swear you keep testing with your hoop. If your body not for you, I'm ready to be your driver, my boo.
Hey, get about that.
Twinkle. Them they call me mumu because of you.
Oh Lord.
Them they call me woman rapper because of you. They say a woman go kill me, your Lord, because of you. If love is crime, I'm ready to go to jail because of you, not because of you.
Akari.
Ka kuma je ta ga iyayen nata?
A dole.
Wala ne ka farko?
No. A ita ce wai waka na ta farko sa da nan dan an yi signing ina sabon label da ake kira BMA Entertainment. Na Bimegi. Wanda kowa na son
ya. Ya na ga kuma har ma dan kai signing sai na ji kaman kana irin muryar sa ko kuwa.
Now to an ce na muryar mu ya dan yi kawa da.
To abin da dai nake son ke dai kenan dai na dan dai.
Mutum da boss din shi da mentor din shi eh
to banda wannan ita ta Aminar akwai wata da aka sanka da ita
eh da akwai wani da ake kira We Don't Blow akwai kuma wani Pick My Call
to wani ka fuso a ciki
san Amina
a cikin wannan biye
a cikin wannan biye eh na fi san Pick My Call
Pick My Call
now
shi ma budurwa kai wa
ah message ne
akan ni
akan true life story ne now
to a dare da muna kadan muje na ban tausayi ne ko kuwa
to gashi na techno pick my call I beg you now you dey produce my songs so yeah for Abuja for Beka Campo yeah together with JT and Big Beats oh techno bana Share you remember for Abuja for Beka Campo oh no
she take note yare na daga wayar ka ne
eh da kin amma yanzu gashi nan dai ya ko yake ban tsan ce Adam ba saboda yana mun forming yana dan nuna mun girma yanzu kuma thank god an yi signing dina
kuma da tare kuke
da tare muke sosai mu ci abin da kai
eh juya maka baya
maybe so da kudi
ko haka kuke ma ga
eh ah haka wayansu suke amma wan dari
to ai muna daya ayan wakar banda pick my call
okay wannan ake mama said everything's going to be nice papa said everything at time 5 6 7 8 9 your father and the 99 your mother always online with the hustle every day and night and I drop on my singular high all the girls did they give me eye
shi kuma wannan me ya sakon sa
shi wannan kai na gayu ne irin
da
gayu ne
me sa wai ku yan hip hop din nan hip hop kake yi ko
eh ina yin hip hop da afro
to me sa sai hannunku baya tsaya waje din kun dinga haka kuna
kuma ana dan bada timing ne eh so da abin ya tafi sosai
idan ba ai haka wa karba ta tafi ba
eh za ta tafi amma dai ga ai haka ne
to a ya sunan sabon level din nan kace BMA
BMA entertainment
yaushe aka yi signing dinka
ending of last year now
kuma nan shekara nawa ne
1 year ne
na shekara guda
now
bayan shekara guda sai in kai masa yanda yake so ya sake signing ko ko ya batun signing din nan yake ara muna haske
eh yanzu dai an yi signing dina sai kuma na 1 year so at the same time kuma 1 year din yayi definitely sai mun ga aiki together
duwa wakin yanzu da za ku rubuta
now
tunda yayi signing dinka a cikin aljihun kamfanin zai tafi ko ko kaka abin yake eh an samu hutun
ta duka billi to a duka billi
a duka jin ba gani ba zai shiga
cikin aljihun kamfanin da kuma lawa
eh to sai ka dan gidin kiri
eh
kafin ka ba mu amsa menene babban abun ban sha'awa a harka ta waka
eh maybe in kana performing maybe ka yi inviting ɗinka a shi wanda da kawai jama'a sun fi dubu kuma kana waka suna wakan wannan that's most important that's abin da yafi bada sha'awa now
to menene kuma abin da yafi baka wahala a waka
to gaskiya now eh
ko challenge
eh to ni dai gaza aka fi samun beat sharp na pick up now ana samun wakin kida yanzu zan iya hada wannan
ba yanzu
zai zama kai
kace kai gunki ne ina wakokin ka tattare suka aje su
to ga shi nan dai muna yi kadan
kace in muka zo fannin mana ta tsiye kai kan abun ba zai baka wahala
ba zai bani wahala
to wakokin da kake yi na turanci da na hausa wanne kafi ko fa duka kana engelsan ne
ina yin duka now na yin duka don do track din ina make sure na hada hausa da english so dan taba both side din kuma fito da wani abu sabo da ba sabaji ba now
to banda wani irin sakonni kafi isarwa banda sako na soyayya ko na labarin kanka haka banda wannan
now eh na isar da sakonni kaman na rayuwa kaman irin abubuwan da yake yawan faruwa a zamanin mu yanzu
misali menene yake yawan faruwa a wannan zaman
kaman yanzu da ake yawan fada ba kudi a gari gashi ga ba aiki ba wani sabu ba so ina yawan waka kai inda dai isa zuwa kunnan manyan mu
ko ba kai akan da matasa ƴan uwanka matasa da yawanci suke zaune gari kuma suna shashayen kwayoyi
ana yi ina yi
akwai waka da aka yi akan haka
eh yanzu dai ba a yi ba dan yanzu kawai mun yi dropping din samun waka na ne Amina kafin mu zo I shiga studio I recording din waƙoƙi da yawa.
Gwamnati tana tafiya da ku a wannan harka ta waka?
Eh, suna kokari kadan kadan.
Kadan kadan. Ana yi ko ba a yi?
Ana yi.
Ba a yi?
Ba a yi.
Ko ka ce ana yi, na ce ba a yi ka ce ana yi. Eh?
Ba a yi.
To ba a yi. Me yasa ba sa yi?
To ba sani ba gaskiya dan yawancin nowadays music din da ake music kowa ta kansa yake. Kowa da kansa yake helping din kansa don ba sa helping ba sa taimaka su yi promo instead.
To shikenan kafin mu je ga shi manajan naka shi ma zai za mu tambaye shi za mu dai masa tambaya. To mukan yi tatsiye. To manaja mu fare maka ne ko kuma mu yi masa tatsiye? To a al'adar shirin nan namu mukan yi wa mawaki tatsiye. Mu ce mana baiti ko yi mana amshi ya rairawa dandalin VOA. Radio ce ta matasa da ake kama ta akan wayar salula ko iPad ko laptop. Idan muka tatsiye ka a yanzu zaka iya mana baiti ko amshi ko zaka sha kayi? Ya kake ba shi za ta ramsa. Yanzu nan baka cika baki kace ana sako maka kiɗa kuma yanzu ni sai kai azumi na sako maka kiɗan a kwakwalwar ka sai kai mana dandalin VOA.
Okay. Yo. Yo, I'm inside the car and I'm chilling with VOA. VOA, the interview is going, then I'm feeling like VIP. Now they all listeners hearing me like PIP, most VIP. Now I'm chilling with my boss, that's BMA Records. We're chilling like stuff like that.
When they... To.
No.
Aka ce a ba da maki kai kai wa kanka wannan. Nawa zaka bayar?
Wai ni da kaina?
A wannan tsiyen da muka yi maka.
Eh, wa kana 100.
To, manager B Mary.
Yes, so.
Kashi ka sake ziyartar dandali.
Na'am.
To, wannan shine mutum na mawaki na farko da kai signing din shi a kamfanin ka?
Aka, shine mawaki na farko da na sign din shi official by BME.
Mm. To, me ya ja hankalinka har ka ce lalle kai ma ka kafa kamfanin ka kamar yanda waɗancan suke yi, ka ja naka mutanen?
Saboda na son sana'a ne wanda in mutum ya mai da hankali akwai alheri a ciki, akwai samu wanda ba tare da ka je kana wani wahala da bai kamata kai ba at this age.
Wani irin alkhairi kenan?
Alhamdulillah, to akwai alkhairi da dama wanda ta sanadiyar waka in kana neman wani abu a hannun gwamnati zai iya zo ma da sauki akan kai individual. Ta sanadiyar waka zaka san jama'a da dama wanda bai kamata ka san su ba, amma ta sanadiyar waka za su san ka san su. Ta sanadiyar waka zaka kwanta a gida ka tashi lokacin da kaga dama ba wanda zai ce ma me yasa baka zo office ba, me yasa baka zo aiki ba.
Yau a kace dai sana'a ce mai zaman kanta.
Sana'a ce mai zaman kanta.
To a hira da kinda muka yi a baya ka ce gwamnati bata damu da ku ba, yanzu abin ya canza ne tunda naji ka ce ka ambato gwamnati yanzu.
Eh, to kamar yanzu Lagos da muke muna garin Lagos kuma gwamnati a duk shekara akwai budget inda take ba wa entertainment
kuma yana isa
gare mu wanda muna one Lagos fiesta wanda a December 2018 ma wanda in mutum ya shiga YouTube zai ga performance ina ya san cewa ba ƙarya bane zai ga performance ina one Lagos fiesta. So kin ga irin wannan to yanzu gwamnatin arewa muke san su ba mu ƙarfin gwiwa kamar yanda Kudu ta ba wa mutanen su. So shine sai yasa idan an tambaye mu gwamnati tana sa hannu sai mu ce a'a, saboda mu arewa muke yiwa kuma muna son gwamnatin arewa ta sa mana hannu kan wannan kuma har yanzu ba ta sa mana hannu.
To mu kuyi wani yunkurin ku ga cewa kun jawo hankalinta ta furgaga kiraye-kiraye da kuke mata ba?
Eh, to muna yi amma ba mu sani ba ko baya isa gare su ne. Kin san dole ne sai an bi ta wani hanya kafin a isa gare su, amma muna yi ba mu sani ba ko abin baya zuwa gare su ne.
Da kuka bi hanyoyi bai isa gare su ba, gashi Allah ya ba ku fasaha. Kun taɓa tunanin ku sanya buƙatunku a waƙa don gwamnati ta ji?
Eh, mun samu.
To kuma menene bayan hakan?
Ba mu sani ba ko abubuwa su ma ko waƙan ne har yanzu ba ta kai gare su ba, da yake kin san waƙa yanda take. Wani waƙan za ka yi ka ga cewa a area ɗinka kawai aka sani, wani waƙan za ka yi a unguwanka ne kawai, wani waƙan a local government ɗinka ne kawai, wani waƙan kuma a state ɗinka ne, wani waƙan kuma duk ƙasar ka ne gaba ɗaya Nigeria, wani waƙan kuma duk duniya ne.
A takaice dai kuna dako har yanzu?
Har yanzu.
To, B Mary, Shine mutum na farko da ka yi sign
ko official ba
official amma akwai wasu ke
haɗa akwai jama'a da dama BME Entertainment muna da DJs muna da dancers muna da producers muna da directors
duka
duk mu ne shi yasa muka ce entertainment
to tun bayan bar halar ziyartar wannan zauri da kai an yi waka kuma ta fita
gaskiya ne waƙoƙi ma
to a rera muna wacce ka fi so ko wacce ta fi hitin
kai
a yaran ku
waya me suna na me aiki na bata amshi
to to kai in yi amshi a ce kun gani
me lamba ta mele in sun tambaya ku ce mele which be my name mele which be my walk mele which be my code mele if them ask you ku ce mele ita ce na nayi ending of last year kuma sa na dis year nazo ne Hausa shaku shaku
wanda shaku shaku ne take
sigege sikaka sikaka sheri no sha abeni digu
wannan an hada da
dan karuta ina bi mota zuka jamu zamu tafi har dan bata to muna sha'anin mu muna jin dadin mu suna jin haushin mu
Give me a reverse answer. Hold on. Did they ask me questions to make money? Say, person is last as best answer. Truthful, not silence. No, be silence again. Now, I'm a little sorry, man. Not 10 million. Pere, while you gossip me. But I did it. Alhamdulillah. Come here, they say, good me, Banji. Baby, mind your business. A full time job. Come on, go find where you go top. Stop asking why we day on top. Bad belay, gossip stop. The more you look like, the less you see. My house with two shots, ABC, like DJ Khaled. I got that G, S, or Dubole. Let me be. Me sunana, me aikina, me lambata. Listen, tambaya kuche. Where to be my name? Where to be my walk? Where to be my code? If them ask you kuche. TV, how to get to work, no TV, ballet, be entertainment to me, I live my life, no jaya lie. I've been watching you, watching me, and I know you hate it. I don't get time, but beg with my khaki, hamster dog, give me the bow, khaki, send them to your horse, roots, not Ike, now you both talk, I'm going to want a jackie, me and Emma, I call one Yankee, now we go shopping for Yankee, mind your business, is it by force? No, I be not boss, I be the money, not yours. They find out how to take people. Me sunana, me aikina, me lambata. Listen, tambaya kuche. Where to be my name? Where to be my walk? Where to be my code? If them ask you kuche. Me sunana, me aikina, me lambata. Listen, tambaya kuche. Where to be my name?
Ya tambi mare ba su gulma 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 be yi ba jama'a kuwa kan gulma to abin da kin ji tattaunawar da aka yi da Fadila wadda take da kungiyar nan gaskiya ta yi kokari sosai wajen taimaka ma yara da masu bukata
abin nan kin ga hatta ta kirkiro wannan card din da abun audugar mata din nan ba karamin abu bane ba gaskiya zai maka kuma gaskiya zai bata abin da za ta yi kasuwanci da shi a duniya to mata mu dage ne kowa ya tashi tsaye a kama sana'a a koma makaranta a komai to jama'a duka annan muka kawo karshen shirin mu na yau amana don wanda ta taimaka mana ta bada umarni wajen hada wannan shirin Julie Lester's Creation sai engineer mu na yau Mr. Chang sai abokiyar aiki na Hadiza Cherry ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya mai hutun karshen mako lafiya sai kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu me aiki na